بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله. عقيده السلف اصحاب الحديث نا ابو عثمان الصابوني رحمه الله وجزاه الله خيرا. Darasi na uku zamu tashi inda malaiki zubo mana wasu daga cikin sifofi, wasu sun tabbata a cikin Qur'ani da hadisi, wasu kuma sun tabbata ne a cikin hadisi. Malam ya ce wa gairiha da wasu su min gairi tashbihin ba tare da an kamanta ba, li shay'in min dalika bi sifatil marbubi al makhluqi, ba tare an siffanta su ba da wani abu daga cikin su kofin bayi kina wanda aka halitta. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah ta'ala wa qalahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Su kadai zaka samu suna tsayuwa suna gudanar da su ne ga abinda Allah ya faɗa da kuma manzansa, min gairi ziyadatin alayhi, ba tare da wani ƙari ba akan haka. Wala idafatin ilayhi, ko a jingina wani abu, a'a. Wala takayif, ko a ci ya taya ya suke, takayifin lahu. Wala tashbih, ko a kamanta. Wala taharifin, wala tabdil, ko a sauya ko a canza. Wala taghayir. Wala izalatin lillafzi, ko kuma a kawar da lafazi, lillafzi lakhabar, lafazi na hadithi. Amma ta'arifu al-arab, ga yanda larabawa suka san shi. Wa tadabuhu alayhi bi ta'wilin munkar mustankar, a daura mashi wani ta'wili, wani murdi ma'ana mai muni wanda ake kyamata. Wa yujrunahu al-bahir, su gudanar da shi akan zahirin shi. Wa yakiluna ilmuhu ila Allah ta'ala, shi suna mai da lamarin ilimin ne zuwa ga Allah. وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ تَأْوِيلَهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ, suna tabbatarwa su ce babu wanda ya san wannan fassara fa sai Allah. Kama akhbara Allahu an ar-rasikhina fil ilm, kaman Allah ya bada labari ga wanda kafafun suka zauna a ilimi. Annahum yaquluna, suna fada shi fi qawlihi ta'ala war-rasikhuna fil ilm, ar-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bi tuski min imani da shi, kullu min inda rabbi, duka daga Allah. Wama yadhakkaru illa ulul albab, yace wa ayatul kitabi wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahiha al-munira an-natiqa bi hadhihi as-sifati wa ghayriha kathira, yace ayoyin littafin Allah Qur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu, al-munira wanda suke masu haskakawa, an-natiqa wanda suke furta waɗannan sifofi da wasunsu kafira, suna da yawa. Za ka samu ayat da yawa, ayoyi masu yawa, ayat kafira jiddan, da kuma ahadith, su ma da za ka samu a wannan babi su ma suna da yawa. Ya tulu kitabu bi ihsa'iha, malam ya ce littafin zai yi tsawo idan aka ce a kirdige maka su. Littafin zai yi tsawo yanzu a ce a yi ta kawo maka ayatu sifat, to zai yi tsawo. Wa dhikri ittifaqi a'immatil milla wa ulama'iha ala sihhati dhalika al-akhbar al-warida biha, sannan kuma malam yace ambatan haduwar malamai na addini, manyan a'imma da malamai, akan ingancin wannan hadisi da suka zo akan wannan siffofin. Wa aktharuha, mafi yawan su mukharrajun, an fitar da su bil asani da sahiha, da isnadai ingantattu, fi kitabi al-intisar, littafin al-intisar. Wa shartuna, littafin shine shi ba da samuni al-intisar. Wa shartuna fi awwali hadha al-kitab al-ikhtisar, amma sharadin a farkon wannan littafi shine me, za a takaita. Wa al-ikhtisar, za a takaitu ne kawai ala adnal miqdar, akan mataki da yake kawai na ƙasa. Dun al-ikhtar, ba za a yawaita maka ba, bi riwayatil akhbar, ta hanyar riwaya ta hadithai, wa dhikri asanidiha, da ambaton isnadojin su ingantattu inda naqlatul athar inda naqlatul athar a wajen masu naqaltuwa na hadisan a musannifi al-masanidi as-siha al-kibar da kuma musannafai wanda suka rubuta masanid da suke ingantattu na suke manya manya kaga anan takaita maka aiki amma a ce a maka ihsai a kiddige maka hadisan da suka zo game da sifat to wannan abu ne mai yawa amma cikin alanta sa malamin yace a can aka bude bayanai she barka da zuwa insha Allah marhaba malamin yace alqur'anu kalamullah qur'ani dan can Allah ne mas'alar jahmawa da muka yi magana cikin manyan manyan muhalafat nasu ga sunna akwai ad'awa bi khalqil qur'an da'awa ga fana'ul janna wan nar da kuma a sauran abubuwa da suke na jahamawa game da Qur'ani su da haka anan malam zai tattauna na mana akan aqida ta ashabul hadith game da al-Qur'ani yace wa yashhadu ashabul hadith wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah yace ashabul hadith ahlus sunnah wanda suke ma'abota sunna suna shedawa suna kudurta annal qur'ana kalamullah lalle fi qur'ani fazancan Allah ne wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu gir makhluq malan yace dukkanin wannan kitaba kitaba wahayin sabkarwai duka wannan ba makhluqi bane yace wa man qala bi khalqihi duk wanda ya da'awar ce qur'an makhluq wa taqadahu ya kudrata wannan matsayin aqidar sa fa huwa kafirun indahu wannan kafiri ne a wajen malaman hadisi wannan da hawaye ki ambata maka wal qur'anul ladhi huwa kalamullahi wa wahyuhu qur'ani kuma da yake zancan Allah ne wahayin Allah ne kuma huwa alladhi nazala bihi jibrilu ala rasul shine wanda jibril ya saukar da shi ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam qur'anan arabiyyan wannan abin karantawa qur'ani da yake balarabi liqaumin ya'lamuna bashiran wa nadhira kama qala allah azza wa jalla wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala ku nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al mundirin bi lisanin arabiyyin mubin kuma ce la tuharrik bihi lisanaka lita'dala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana wa huwa alladhi ballagahu ar-rasul shine kuma wanda annabi ya isar da shi ya isar ga wa ummatahu al-ummashi kama umira bihi fi qawlihi kamar da yanda ake mashi umarni a cikin zancin shi ya ayyuhar rasul ballagh ma unzila ilayka min rabbik kuma ba abinda bai isar ba kamar yanda ake mashi wannan umarnin فكان الذي بلغهم بامر الله تعالى كلامه to annan abin da ya isar da umarnin Allah menene ya isar shine kalamu shine zancan Allah ne ya isar wa fihi qala ganin ne ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama yace atamna'unani an uballiga kalam rabbi shine yanzu kuna hana ni in isar da zancan ubangiji na wannan Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin Khalqu Af'alil Ibad da Al-Baihaqi a cikin As-Sunan da Al-Hakim da Al-Lalaka'i da Imam Ad-Darimi ta hanyar Jabir kenan wanda hadisi ne wanda yake sahihi Abu Dawud ma ya fitar da shi da Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Ahmad ta hanyar Isma'il Ibn Yunus Ibn Abi Ishaq daga Uthman Ibn al-Mughira daga Salim ibn Abi al-Ja'd daga Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma bihi Imam Tirmidhi yana cewa hadha hadithun garibun sahih al-Sheikh al-Albani kuma ya inganta wannan a cikin as-silsilatu as-sahiha malam yace wa huwa alladhi tahfazuhu as-sudur Qur'ani shine wanda kira za su kiyaye shi wa tatluhu al-alsina kuma har suna suke karanta shi talawu yatluhu tilawatan wa yuktabu fil masahifi kuma ake rubuta shi a cikin takaddu a cikin masahif kaifa ma to surrifa bi qira'ati duk inda aka sarrafa karatun shi bi qira'ati qari'in da karatun mai karatu to bai fidda shi daga kalamun lahi akwai wani zance da Harras yayi a cikin sharhin da yawa wasatiyya Muhammad Khalil Harras jazakallahu khaira a cikin sharhin da yawa wasatiyya game da wannan mas'ala ya kawo wani zance da ko baka ganewa sai ga wannan bayanin da ya maka ko baka ganewa irin inda ya ringa bayani din inda mutum zai sarrafa Qur'ani dai ya karanta eh wannan murya kace eh ita wannan murya ta kace amma wannan bai fidda shi ba daga kalamun lahi eh kalamun lahi ne amma murya kace karanta shi da kai bai fidda shi daga kalamun Allah malin yace wallafzi lafiz lafazin mai lafazi bai fidda Qur'ani daga kalamun Allah wa hifzi hafiz kiyayewar mai kiyayewa bai fidda Qur'ani daga kalamun Allah wa haythu tuliya kai dukta yanda aka karanta Qur'ani wa fi ayyi mawdi'in quri'a duk inda aka karanta Qur'anin nan au kutiba fi masahifi ahli al-islam ko aka rubuta shi a cikin takaddu na al'ummar musulmi wa alwahi sibiyanihim da allinan yaransu wa gairi ha ko wata hanya duk yanda aka yi karanta dabari a cikin sarihus sunna kulluhu kalamullahi azza wa jalla dukkanin wannan zancen Allah ne gairu makhluq kuma sannan in ka ce alqur'anu kalamullahi kashrubi ba sai ka ce alqur'anu kalamullah gairu makhluq amma kaka ce alqur'anu gairu makhluq kaka ce alqur'anu kalamullahi kashrubi a kace kalamullahi ne kuma kace gairu makhluq faman za'ama annahu makhluq duk wanda ya riya cewar qur'ani aban halitta ne fa huwa kafirun billahi al-azim da haka wannan kitse wannan kafirci kai da'awar qur'anu kalamullah kai da'awar qur'anu makhluq kai da'awar alqur'anu makhluq bal kalamullah wa laysa bi makhluq malin yace sami'tu al-hakima naji al-hakim aba abdullah al-hafiz hafiz wannan din naka hakim naka annisa buri abu abdullah wani rasu 400 ko da biyar ya kula yake cewa sami'tu al-imama abul walid hassan ibnu muhammad ya kula sami'tu al-imama aba bakr muhammad ibnu ishaq ibnu khuzaimah naka imamul a'imma wanda ya rasu 311 ibnu khuzaimah din naka yake cewa al-qur'anu kalamullah kaga gairu makhluq haka suke fada qur'ani zancen Allah ne ba abin halitta bane faman qala wanda kam yace innal qur'ana makhluqun qur'ani abin halitta ne fa huwa kafirun billahi al-azim wannan ya kafirce wa Allah wala tuqbalu shahadatuhu ba a karbar shi da shi wala yu'adu in marida ba a duba shi rashin lafiya kali shi ake wala yusalla alaihi in mata ba za a yi mai sallah ba in ya mutu wala yudfun ba a binne shi fi maqabir muslimina a makabartan musulmi yustatabu za a nema da ya tuba in ya tuba shikenan fa in taba in ya tuba shikenan wa illa in bai tuba ba duribat unuhu za a sa rawayin shi za a kashe shi shugaba sai dauki mataki akan shi kuma ba kai aka ci ba isnadin wannan ingantacce ne daga shi ibnu khuzaima daga malam muhammad ibnu ishaq ibnu khuzaima malam yace wa ammal lafz bil qur'an akwai wata matsala ta al-lafz wannan cikin sahihus sunna mun yi magana akan ta matsala ta al-lafz wanda tana daukar fuska biyu lafzi bil qur'an makhluq taraka fuska biyu ko kaman da muka ji shi lafazin nan da nake yanzu nake karanta qur'ani da shi to makhluq idan lafazin kake magana shi lafazin karan kanshi makhluq ne an ji makhluq idan kuma asali na qur'anin da ka karanta yanzu da lafazin bai fidda shi ba daga kalamun da yana nan a kalamun Allah yana nan a kalamun Allah sai dai me da lafazinka to da haka su wa wasu cewa lafzi bil qur'an makhluq suna wata sabon bid'a ce al-lafziya al-lafziya ne su wato su ba su ce ba kalamul lahi ba su ce ba makhluk a wasu nan su kuma ɗan al-waqf ne ɗan baruwan mu wanda su ma shirin su bai gaza masu makhluk din ba wasu sun ce masu fi su ɗan baruwan mu wasu kuma ɗan lafziya ne lafzi bil qur'an makhluk to ibnu jarir ne tabari an soke shi da wannan ciwon shi yasa haka a cikin sahihu sunna bai daga masu ba sai ibnu abi daud kamar da zahabi yake fada cewa sai ibnu abi daud sun yi jafa'i ga yamma dabari shi yasa kaga da yazo a cikin sahihu sunna ya ringa kaushi ga hausa addu'o'i ya ringa yi miyagun addu'o'i saboda yanda abin ya fusata shi wasu abubuwa da aka ringa jifashin su malin yace fa amma lafzu bil qur'an amma shi al-lafz bil qur'an matace lafzi bil qur'an makhluk fa inna shaykha ababakr al-isma'ili al-jurjani malan abubakar al-isma'ili al-jurjani shine ahmad ibn ibrahim ibn isma'il al-jurjani wanda zahabi ya mashi tarjuma a cikin tazkiratul huffaz ahmad ibn ibrahim ibn isma'il mutarjam ne a cikin tazkiratul huffaz yace fa inna shaykha ababakr al-isma'ili al-jurjani ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان يجي يا أنبتا a cikin littafin sa kankani risala ce wanda ya wallafa ga ahli jilan qala fiha yake cewa a cikin ta inna man za'ama anna lafzahu bil qur'ani makhluq yurid bihi al qur'ana faqad qala bi khalq al qur'an yace wanda yari cewa lafzin shi ga qur'ani abin halitta ne ina nufin wai qur'ani lafazin shi na qur'ani yace to wannan kawai ya fadi qur'an makhluk idda bi khalqil qur'an to kuma ni malamin al-hakim ina cewa kalal isma'ili wahidu asrihi wato ba karau malami bane yake cewa wahidu asrihi wa shaykhul muhaddithin wal fuqaha yace wato malami ne wanda yake tilo a zamanin shi wanda yake malaman hadisi ne muhaddisi ne malamin malaman hadisi ne da kuma al-fuqaha to kaji wannan kenan ya ci gaba cewa wa zakara ibnu mahdi ya ambata at-tabari fi kitabihi al-i'tiqad a cikin tafin sa na al-i'tiqad alladhi sannafahu li ahli hadhihi al-bilad wanda ya rubuta ma in wannan wa'annan garuruwa yace anna mazhaba ahli sunna wal jamaa tafarkin ahli sunna wal jamaa shine alqaulu bi anna alqur'ana kalamullah wannan duk inda zaka ji as-sunna abubakar al-khallal ajuri a cikin ash-shari'a ibnu abi asim a cikin as-sunna zaka duk zantukan da zaka ana rawaituwa da duk suwai addanimi al-bayhaqi al-lalaka ya shirhu usul za ga duk ka je ka dawo za ka ji zancan a'imma ina nin yana gudana akan cewa al-qur'anu kalamullah duk inda ka je ka dawo da haka anna mazhaba ahlus sunna wal jamaa al-qawlu bi anna al-qur'ana kalamullah subhanahu qur'ani zancan Allah ne wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu wahayinsa sabkar da shi umarnin sa hanin malam yace ka je duk inda zaka je ka dawo mana yace ghairu makhluq wannan ba makhluq bane wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina wa man qala makhluq duk wanda yace aban halitta ne fa huwa kafirun billah to nan kafiri ne ga Allah wa annal qur'ana fi sudurina mahfuz sai kuma lalle qur'ani a cikin kirazanmu abin kiyayewa ne wa bi alsinatina maqru sannan kuma da harsunan mu abin karantawa ne wa fi masahifina maktub a cikin kuma takaddunmu a rubuce yake wa huwa alkalamu alladhi takallama Allahu azza wa jalla bihi shine zancen da Allah yayi zance da shi wa man qala duk wanda yace innal qur'ana bi lafzi makhluq yace qur'ani da lafzina makhluqi ne aw lafzi bihi makhluq malan yace wannan fa huwa jahilun dal wannan jahili ne batacci kafirun billahi al-azim ya kafir cewa Allah wanda yake al-aw malin yace wa inna ma zakartu hadha al-fasla bi'ainihi na ambata maka wannan fasalin gaba daya min kitab ibn mahdi daga littafin ibn mahdi shi ibn mahdi fa ba dan layin bane amma sai kawo irin wannan magana ka duba yake listihsani dhalika minhu fa innahu taba'a salafa min ashabil hadithi fi ma zakaru irin inda ya kyautata irin inda ya bi manhajin magabata ashabul hadith a cikin abin da ya ambata tare da barkaji shi din ya yana da zurfi a cikin ilmul kalam ma atabahurihi fi ilmul kalam tare da kuma yana da nutsu wato ga ilmul kalam to iyaye ne wata sanifi al-kathira fihi ya da rubuce ma da yawa a ciki wa taqaddumihi din da yake gabatar da shi wa tabarruzihi din da yake da fici da shahara inda ahlihi ga ahlin shi to amma saboda dacewar haka aka kawo maka wannan zancen da ya kawo saboda ban ga ce ta dace da tafarkin ahlus sunna malin yace qala akhbarana abu abdullahi al-hafiz قال قرأت بخط أبي أمر المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن سابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق أنا زعما إن شاء الله وسيم تاشي أيتونا نجبا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله